محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kammala wancan littafi da muka yi karatu a cikin sa, wato adabul mashi ila sala, kuma cikin iko Allah madaukakin sarki har muka dama wannan karatu, kuma cikin yadda Allah madaukakin sarki da wani littafi wanda insha Allah za mu shiga cikin karatu, da fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin abin da za mu karanta. Wannan littafin shi ne wato littafin Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam, ana ɗauke zargi wato daga ko kuma akan shuwagabanni na addini, musamman shuwagabanni waɗanda suke hanyoyinsu ko mazhabobinsu sun fi shahara fiye da sauran malamai. Su ne al-a'immatul arba'a, Abu Hanifa da kuma Imamu Malik da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad ibn Hanbal, Allah ya musu rahama gaba ɗaya, wanda babban malami Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ya wallafa, domin nufar da mafi yawancin mas'aloli da ake samu musamman na abin da ya shafi mabiya waɗannan mazhaboli. Duk da yake insha Allah kafin mu shiga cikin wannan littafi da karatu, za mu ɗan ɗauki matashiya na abin da ya shafi wato ilimin fiqhu. Ana ne ake nufi da ilimin fiqhu, gane ko? Kuma waɗanne hanyoyi ne ake samun tabbatar da hukuncin fiqhu a cikin, da kuma mafarin ilimin fiqhu inda ya fara, da kuma matakai da ya bi har zuwa irin wannan lokaci namu. A farkon an ce fiqhu a harshen Larabci, abinda ake nufi da shi shine fahimta. Nan ce faqaha ar-rajulu ay fahima, ana nufin fahimta ne, kuma wannan an ɗauke shi daga wato ma'ana na wato harshen Larabci, fahimta ko ka ji abu ko ka san abu, sunan shi fiqhu. Allah madaukakin sarki cewa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din, liyatafaqahu fi din. Haka nan Allah ya faɗa ga mutanen Annabi Shu'aibu, wanda Allah ya tura shi wajen su suke cewa ya Shu'aibu ma nafqahu kadiran mimma taqulu, ba ma fahimta ko ba ma iya sanin mafi yawancin abin da kake faɗa. Haka nan Annabi Musa alayhi salam ya roƙi Allah madaukakin sarki da cewa wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, ay yafhamu qawli, su fahimci zance na. Da haka duk in an koma an je an kawo abin da ake nufi da fiqhu shine fahimta ko kuma sani, ya zo cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma Abdullahi dan Abbas cewa Allahumma allimhu at-ta'wil wa faqihu fi din, Allah ka sanar da shi fassara al-Qur'ani da kuma sani a cikin addini, shine al-fiqhu fi din. Haka nan hadithin Muawiya radiyallahu anhu shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din, wanda Allah ya nufe shi da alkhairi zai fahimtar da shi a cikin addini. A wannan shine ma'anar fiqhu a harshen Larabci, shine fahimta da kuma sanin abu da rukai shi inda yake. A wajen malamai kuma abinda ake nufi da fiqhu shine wato العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. An kuwa za su yi haƙuri, darasin dole zai shi hasi, akwai ɗaliban ilimi, akwai kuma waɗanda suke ba su kai wannan matakin ba, amma insha Allah za mu yi ƙoƙari mu ga mun tafi tare da kowa da kowa. Ke shi fiqhu a wajen malaman shari'a shi ne wato ilimi na hukunce-hukuncen shari'a wanda ake tsakuro su daga dalilai. Dalilai waɗanda suke masu rarrabewa, ma'ana a tsakuro shi daga littafin Allah ko daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ijma'in malamai. Wannan shi ake kira fiqhu a cikin addini wajen malamai na shari'a. Kuma madogarar fiqhu ma'ana inda ake samo hukunce-hukuncen fiqhu a ina ne, ra'ayi ne na mutum ko kuma a fahimtar sake. Abubuwa guda hudu su ake kira wato magudanar ilimin shari'a inda ake cire hukunce-hukuncen fiqhu. Waɗannan abubuwan su ne na farko littafin Allah. Ana sanin hukunce-hukuncen addini ne daga littafin Allah shi ne Al-Qur'ani. Wannan shi ne wato mazdar, shi ne wato matata na farko da ake samun wato hukuncin shari'a a ciki shi ne Al-Qur'ani. Kuma Al-Qur'ani kowa ya sani zance ne na Allah Maɗaukakin Sarki da ya saukar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah ya sanya muke bauta mishi da karanta shi, wanda ya sauka cikin shekaru 23. Ya fara da suratul Fatiha, ya kare da kuma suratul Nas, wanda ya zo mana ta hanya wacce take ma'ana yankakkiya, babu kokwanto a cikinta. Wannan shi ne Al-Qur'ani. Lamata Al-Qur'ani zance ne na Allah Maɗaukakin Sarki, kuma shi ne wato asalin kundi na hukuncin musulunci. Abu na biyu shi ne sunna. In an ce sunna, abinda ake nufi da shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko wato ayyukansa, ma'ana abubuwan da ya aikata sunna ne, ko kuma abinda wato aka aikata a gaba gare shi kuma bai ce komai ba. Waɗannan duka hukunci ne na shari'a. Shi ne malamai suke kasa sunna kasa su kashi-kashi, akwai sunna al-qawliya, akwai sunna fi'liya, akwai sunna taqririyya. Sunna al-qawliya shi ne zance na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sunna fi'liya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata. Sunna taqririyya ita ce wato abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi a gaban shi bai hana ba. Don haka wannan shi ma hanya ne na tabbatar da hukunci na shari'a. Abu na uku shi ne ijma'i. Idan aka ce ijma'i, abinda ake nufi da ijma'i shi ne wato malamai daga cikin wannan al'umma a zamani, daga cikin zamanin nuka bayan wato rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tattaru a kan wani hukunci guda ɗaya ba tare da wani a cikinsu ya saba ba. Wannan shi ake kira ijma'i, ma'ana su tattaru a kan wani abu su tabbatar da hukuncinsa. Idan sun tattaru sun tabbatar da wani hukunci guda ɗaya, to wannan shi ake kira ijma'i. Ijma'i hujja ne, kuma shi ma wato inda ake iya samun hukunci ne na shari'a sai ka ce malamai sun tattaru sun yi ijma'i a kan cewa abu kaza hukuncin shi kaza. Wannan ijma'i ne na malamai. Kun gane ko? Don haka ijma'i baya yiwuwa sai a bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Domin a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah yana saukar da wahayi, yana bayyana masa duk wani hukunci na wata mas'ala. Ya sa ba maganar wani saɓani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko a ce akwai ra'ayi guda biyu, shi Allah Maɗaukakin Sarki yake saukar ma da wahayi. Don haka ijma'i yana samuwa ne bayan shuɗewar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, a samu malamai a cikin wannan al'umma wanda su ne mujtahidun, kuma su tattaru su tsayar da wani hukunci guda ɗaya ya zama ba a samu wanda ya saba a cikinsu ba. Kuma dalilin ijma'i littafin Allah Maɗaukakin Sarki, Allah ya ce wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, fadilan mu'minin shine ijma'i abinda malamai suka tattaro a kai duk wanda ya saba abin manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan wato shari'a ta bayyana masa kuma ya bi ta farkin da wanda yake ba na mu'minai ba Allah ya ce ni wanda yi maka wannan ma'ana za mu mishi hukunci daidai da abin da ya juya baya ya bani wa nusihi jahannam kuma mu sa shi a jahannam da haka dalilin ijma'i dalili ne wanda yake mai ƙarfi kuma ana sanin ijma'i ne ta hanyar maganganun malamai magabata abu na hudu wanda ake samun hukuncin shari'a a cikinsa shine kiyasi kiyasi shine wato au a dauki abu a auna shi da wani abu gane ko shine ilhaqu far'in bi aqlin fi hukmin bijami'in bainahuma ka dauko wani hukunci ma'ana wanda babu dalilin sa a cikin littafin Allah ko wata matsala da babu wani abu da ya zo a cikin littafin Allah ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka dauko wani hukunci wanda yake da wato bayani a littafin Allah ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda sun yi kamanni da juna sai ka raba shi ka ce to shi ma hukuncin shi hukuncin wancan abin da ya zo cikin wato nassi wannan shine kiyasi kuma kiyasi hujja ne da ayoyi na alqur'ani da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam gane ko kamar misali Allah madaukakin sarki ya haramta giya gane ko la yake innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun da haka Allah ya haramta giya sai a zo a duba wani abu a irin wannan lokacin wanda yayi kama da giya amma ba a cewa shi ruwa bane ba a cewa yana da wari ba saboda ya kunshi maye gane ko kama a dauki tabar wiwi misali wacce take musar da hankali ko to sai a bata hukuncin giya sai ita ma haramun ne kamar yadda Allah ya haramta giya saboda nafsi ya tabbata akan giya kuma dalilin da yasa Allah ya haramta ta saboda maye da take sakawa da musar da hankali da haka duk wani abu da yake maye yake musar da hankali yana da hukuncin giya da haka haramci ya hukunci wannan shine kiyasi kaga ai ba ambaci tabaruri a littafin Allah ba giya aka ambata sai ka dauko abin da ba a ambaci hukuncin shi ba sai ka rataya shi da wani abu wanda yake da hukunci saboda ya yi kama da shi a cikin wani bangare daga cikin bangarorinsa to wannan shine kiyasi kuma kiyasi hujja ne gane idan ya cika rukunansa da sharuɗansa gaba ɗaya dalilan kiyasi suna nan da yawa akwai faɗin Allah madaukakin sarki fa'tabiru ya ulil absar cewa ku zamanto masu lura ya kuma abota hankula ma'ana Allah yana nufin za a iya amfani da hankali wajen ruskan wani hukunci gane ko haka nan Allah madaukakin sarki ya bayyana a littafin sa cewa kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wannan kaman awu ne Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa kaman yanda muka yi halitta babu mutum haka nan in ya mutu za mu dawo da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisi da yawa da suka zo daga sahabbansa wanda ya yi amfani da irin wannan mataki wajen tabbatar da hukunci wata mace ta zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa mahaifiyata ta rasu tana da bashi a kanta ma'ana tana da bashi na aikin hajji ko na azumi sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan iya mata wannan azumi inda mata wannan azumin da ta bari ko kuma aikin hajji da bata yi ba ta yi ba kance ta bari inda mata yayi Allah zai karba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ki ban labari idan da a ce mahaifiyar nan ta ki bashi ake binta sai kika dauki kuɗi kika biya mata bashin bayan ta rasu bashin ya biyu ko bai biyu ba ta ce ya biyu ya ce to haka nan abin da ta bari ai haƙƙin Allah shi ya fi cancanta a cika wannan awu ne ko ba auna ba aunawa ne kiyasi ne ya mata kiyasin bashin Allah a kan bashin bayi in gane ko haka nan wani mutum ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na kawo kuka ina da mata ga ni ni balarabe ne fari matata balarabe ya ce fara amma ta aiki yaro baki don haka ina zarginta ba ɗana ba ne abinda yake nufi kenan. Kin gane ko? Amma a ce mutum ne baki da matar shi baka sai su aiki yaro balarar da fari. Don haka ita matar da mijin ya zo ya kawo kuka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ga na fari ga mata ta fara amma ta aiki baki da. Don haka akwai alamar tambaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mata amfani da hankali ma'ana da kiyasi ya ce kana da raƙuma. Sai ya ce ina da raƙuma shi kiwon raƙuma yake ya ce ya kanan ne yake. Yace akwai jajaye akwai bakaje akwai wasu a cikin yace to ya akai wasu a cikin su bakaje wasu jajaye sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wasu gada ne daga cikin jinsi na abin da ne yace to haka nan kankan nan ya dauko ne daga wani kakan shi wannan kiyasi ne ko an auna shi da wancan kamar yanda raƙuma suke fitowa misali mutum yana da fararen shanu wani lokacin in ta tashi aiwa sai ta aiwa wani mai baki baki a ciki ko daga ina yazo ce da Allah huna za a hoge ku sai wani gado ne daga wani waje saboda haka kiyasi hujja ne ana kafa hujja da shi kin gane ko abin da yasa muke wannan gabatarwa ana bi zo yayi ya ba mu haske sosai akan littafin da zamu shiga don haka hanyoyin da ake tabbatar da hukunci na shari'a guda hudu ne kin gane ko alqur'ani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in malamai da kuma kiyasi kin gane ko fiqhu wato na musulunci ya bi matakai masu yawa kin gane ko ya bi matakai waɗanda suke suna da yawa daga cikin matakan da ma'ana fiqhu ya biyo ya fara ne tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ma'ana da annabta shine lokacin da ya cika shekara 40 har zuwa rasuwarsa shekara ta 11 wato daga hijira shekara 23 kenan to daga nan aka fara samun wato kunce-kuncen fiqhu dan kar wani ya zo ya ce babu fiqhu a musulunci gane ko daga nan aka fara samun mataki na farko na fiqhu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam meye madogara na tabbatar da hukunci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam madogara na farko shine alqur'ani sai abin da Allah ya saukar masa gane ko Allah yake wa anzalna ilaykal kitaba wa anzalna ilaykal dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka mun saukar ma da ambato domin ka bayyana ma mutane abin da aka saukar musu dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dogaro ne akan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar masa na alqur'ani wajen tabbatar da hukunci za a zo a tambaye shi hukunci ya ce ku je sai Allah madaukakin sarki yayi bayani akan wannan hukunci kaga hanya ta farko kenan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tabbatar da hukunci shine alqur'ani Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai manzo ka isar da abin da Allah ya saukar maka na daga wahayi hanya ta biyu ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayanai da yake yi na hukunce-hukuncen addini wanda ba alqur'ani ba wanda shi yake bayyana ma mutane shi ma ai wahayi ne daga Allah Allah yake wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da haka hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayani ce hukuncin kaza kaza hukuncin kaza kaza wanda ba alqur'ani bane to shi ma hanya ne na tabbatar da hukuncin shari'a a zamanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mana cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu lalle an bani alqur'ani Allah ya saukar min da alqur'ani da wani abu kwatankwacin alqur'ani tare da shi shine sunna ma'ana wanda yake bayanin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin alqur'ani to waɗannan hanyoyi guda biyu su ne hanyoyin tabbatar da hukunci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai hanya ta uku shine ijtihadi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ijtihadi cikin abin da Allah madaukakin sarki bai saukar mishi da wahayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi iyaka kokarin shi wajen tabbatar da wani hukunci da Allah bai saukar mishi da komai a kai ba da haka yana ijtihadi gane ko shine shugaban masu ijtihadi gaba daya misali lokacin da aka yi yakin Badr, an kama fursunonin yaki, an kashe kafirai 70 manya-manyan kafiran Makka, an kama guda 70 fursunonin yaki. Allah madaukakin sarki bai saukar da hukuncin me za a yi da su ba. Manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai, ku ba ni shawara ya za a yi da waɗannan fursunonin yaki. Abu Bakar radiyallahu anhu ya ce, ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ina gani inda musulunci yana wato tasowa ne bai karfafa ba, waɗannan mutanen a duba su, wanda yake da kuɗi tunda fursunan yaƙi aka kama shi ya biya kuɗi ya siya kanshi ya fanshi kanshi, wanda kuma ba yi da kuɗi yana da wata sana'a da ya iya, ko ya iya karatu ko ya iya sana'a, a ɗiban masa lokaci ya karantar da 'ya'yan musulmi wannan sana'a, lokacin ya cika a bar shi ya tafi. Umar radiyallahu anhu ya ce, a'a, ni kuma ba na ganin wannan ra'ayi. Ya ce, ni abin da nake gani shi ne duk wani kafiri da aka kama a yanzu yadda musulunci yake, sun fito su kashe musulunci, a samo wani ɗan uwanshi a cikin musulmi a danƙa shi a wajen shi ya kashe shi, dan ba su da amfani. Umar ya ce, ni ra'ayina kenan, duk a kashe su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah bai saukar mishi da wahayi a kan shi, yasa yake tambayar sahabbai, inda da akwai wahayi ba wani tambayar su da zai yi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi iyaka ƙoƙarinsa wajen daidaita waɗannan ra'ayoyin guda biyu, sai ya karkata ga ra'ayin Abu Bakar radiyallahu anhu, ma'ana sai aka karbi asalin abin da ake kira kuɗin fansa a wajensu, wasu kuma aka kama su, sai Allah ya saukar da wahayi yana tabbatar da abin da Umar ya tafi a kai. Allah ya ce, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Allah ya ce, bai kyautu ga annabi ya rike fursunonin yaƙi ba har sai ya samu tabbaci ya karfafa a doron ƙasa. To kaga anan yanzu wahayi ya sauko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ijtihadi. Ya yi ijtihadi kafin wahayi ya sauka, dan haka ba yi da laifi. Ba laifi ya yi ba cikin abin da ya yi, ma'ana ijtihadi ne babu nafsi. Da haka wannan misali ne guda ɗaya, akwai kuma misalai irin su da yawa. Saboda haka akan iya samun tabbatar hukunci wani abin, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya yi. Wani abun kuma Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wahayi ya mushi nunin cewa ga abin da ya kamata ya yi. An gane ko? Don haka a takaice kaga wannan ya fara ne daga lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa rasuwansa. Shine wannan mataki na farko na fiqhu. Kuma ana magana fiqhu, ana magana mas'alolin addini ne. To sai zamani na biyu, zamanin ci gaban fiqhu shine lokacin sahabbai. Musamman khalifofi nan guda hudu. Tun daga shekara ta 11 daga hijira bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa shekara ta 40 na hijira. Shekarar da Ali radiyallahu anhu ya rasu. To wannan shi ma wani zamani ne da ya ɗauki wani salo daban wajen wato bayani na hukuncin musulunci fiqhu. Abinda ake dogaro da shi wajen tabbatar da hukunci a wannan zamanin abubuwa ne guda hudu. Farko, littafin Allah, haga har yanzu dai akan Qur'ani ake. Na biyu, sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na uku, shawara, sai a yi shawara da waɗanda suke masana ne a wannan zamani, a ji menene ra'ayinsu a kan abu. Idan babu shi a littafin Allah, babu shi misali a sunna, sai a shawarce su me za a yi. Abu na hudu kuma shi ne wato ijtihadi. Na uku nan shi ne ijma'i, in suka gama shawara sai su tsaya a kan abu ɗaya. Abu ɗayan nan da suka tsaya a kai, in dukkan suka yarda a kan wannan abin, to ya zama doka. In gane ko, ya zama ijma'i, shi ne doka. Amma wanda fa ake la'akari da maganganunsu a lokacin fa su ne waɗanda suke masana. Ba wai sai an tara duka sahabbai gaba ɗaya ba, ana nufin masana waɗanda suke masu sani sosai. Sai a taru, sai a tsaya a kan wata matsaya guda ɗaya. To sai hukunci ya tabbata, sai ya zama ijma'i. In gane ko? Kamar yadda suka yi ta saɓani a kan waɗanda suka hana zakkaya za a yi da su. Sai ce su tunda annabin Allah ya koma zuwa ga Allah, za su yi musulunci, za su yi sallah da komai, amma ba za su ba da zakka ba. Daman shi ake ba zakka. Za ka za su yi sallah, sun yi imani da Allah, sun yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam, za su yi sallah, za su yi azumi, za su yi aikin hajji, amma ba za su ba da zakka ba. daga baya malamai aka zauna sahabbai aka yi ta kai kawo sabani Abubakar da Umar a ƙarshe suka daidaito akan cewa ijma'i ne sun yarda a yaki waɗannan mutanen har sai sun ba da zakka. To kaga ijma'i suka yi ko sai da aka ji ra'ayin kowa aka shawarta to shikenan an samu matsaya daya a yaki su. To kaga an tabbatar da wannan hukuncin da ijma'i kenan. Da haka inda za a samu wasu mutane a irin wannan zamanin a yanzu su ɗauki irin wannan salon su ce su za su yi sallah, za su yi azumi, za su yi aikin hajji, sun yi imani da Allah amma ba su ba da zakka ba, to wancan hukuncin da ya tabbata a ijma'i shi zai hau kansu don ya riga ya kuma hukunci yanzu a shari'a. An gane ko? To malamai a wannan zamanin sun kasu kashi uku a wannan zamanin sahabbai din nan daga shekara ta 11 zuwa shekara ta 40. Akwai waɗanda suke sun shahara da iliminsu, da yawan iliminsu, da yawan fatawoyinsu a cikin sahabbai din. Akwai wanda shahararru ne, kowa ya san iliminsu, ana ba su matsayinsu na iliminsu. To waɗannan su ne kamar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, da Aliyu ɗan Abi Talib, da Abdullahi ibn Mas'ud, da Aisha ummul mu'minin, da Zaid ibn Thabit, da Abdullahi ibn Abbas, da Abdullahi ɗan Umar. Waɗannan kowa ya yarda da cewa masana ne a sahabbai, kuma su suka fi yawan fatawa a cikin sahabbai. To waɗannan su ne mataki na farko. Sai mataki na biyu su ne waɗanda suke tsaka-tsaki, fatawoyinsu ba su da yawa amma ba za a ce fatawoyinsu kaɗan ba ne, kuma su ma malamai ne a sahabbai. Sun gane ko? Daga cikinsu akwai Abubakar radiyallahu anhu, akwai Ummu Salama, akwai Uthman ibn Affan, akwai Abu Sa'id, akwai Abu Musa, akwai Jabir, akwai Mu'ad ibn Jabal, akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As, akwai Abdullah ibn Zubair. Su ne mataki na biyu, su suke bin waɗancan a ilimi. Sai waɗanda suke na uku, su kuma fatawoyinsu za ka samu ba su da yawa, amma su ma malamai ne a cikin sahabbai. Kamar irinsu Abu Darda, kamar irinsu Abu Ubaida, sunan Uman ibn Bashir, Ubay ibn Ka'ab, Abu Talha, Abu Zar, Safiya, Hafsa, Ummu Habiba radiyallahu anha. Wannan su ne mataki na uku, ba iyakansu ba ke na wannan wanda suka fi shahara ne. Sun gane ko? To haka matakin malamai yake a wannan lokacin. To sai zamani na uku na cigaban ilimin fiqhin musulunci shi ne zamanin tabi'ai. In an ce tabi'ai su ne mutanen da ma'ana ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sun yi rayuwa da sahabbai. Bani wasu an haife su ne a cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su taso sun ganshi ba, su ake kira tabi'ai. Sun gane ko? Ma'ana masu bin sahabbai. Wani za ka samu an haife shi misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da ya yi aikin hajji, wasu kuma an haife su shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhul hudaybiyya. Da haka sai ka samu yana ɗan shekara uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ko yana ɗan shekara biyu, kaga ba za ka ce mishi sahabi ba. Da haka zai taso da ƴaƴan sahabbai, in gane ko? Sai ya zama tabi'i ne shi. Wannan shi ake kira tabi'i. Kuma akwai wani wato gaba mai muhimmanci sosai, don wasu ba sa bambance haka. Mu sani cewa fa waɗannan al'a'immatul arba'a ɗin, wannan malaman da suka shahara Imamu Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad, duk cikinsu ba tabi'i. Yana da kyau a fahimci wannan nukta ce mai muhimmanci, dukkan su ba tabi'ai ba ne. Kun gane ko? Ba wanda ya yi wannan zamanin a cikinsu, daga baya suka zo. Don haka za a zo kan zamaninsu. To zamani na uku bayan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan zamanin khalifofi, to sai zamani na uku shine zamanin ƙananan sahabbai da manyan tabi'ai. Ma'ana ƙananan sahabbai irinsu Abdullahi ɗan Abbas. Abdullahi ɗan Abbas an haife shi shekara ta uku kafin a yi hijira daga Makka zuwa Madina. Kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara 13 ko 14. Kaga sahabi ne amma ba kaman Umar ba, ko yana da ƙarancin shekaru. Kaman Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu shine farkon ɗa da aka haifar mu wanda suka yi hijira a Madina. Shekarar farko da aka yi hijira aka haife shi. Kun gane ko? To kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara 11. To kaga wannan sahabi ne amma daga cikin ƙananan sahabbai. Kun gane ko? Kamar irin su Abdullahi ɗan Amr ɗan As. da dai makamantansu kanana kanana ƴaƴan sahabbai irin su Al-Hasan da kuma Al-Husain sahabbai ne amma kanana. To a zamanin da aka zo zamanin tabi'ai sai suka zama su ne suka girma suka zama manya, wanda kuma ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tabi'ai wasu ila sako'in su ne amma ba su kai su matsayi ba, tunda kaman Hasan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko jikarsa yana cewa na kiyaye hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan ya san annabi ko a irin tsayin shekarunsa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san waye shi, kaga kenan ya zama sahabi. Domin in an ce waye sahabi shine mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ido biyu da shi, yayi zamani da shi, sannan ya bada gaskiya da shi, kuma ya mutu akan haka, wannan shine sahabi. To kaga mafi yawancin tabi'ai ba su ga annabi ba, kun gane ko? Misali wanda yake dan shekara biyu ba yi da wayan da za a ce yanzu, misali dan shekara biyu kaga yanzu bai san Buhari ba, misali ko inda Buhari zai gama mulkin shi sai a ce ai kai an yi mulkin Buhari ba ka nan, misali ko an yi mulkin PDP bai sani ba dan shekara biyu, ko a ga yanzu wanda ya cika shekara biyu yanzu ba za a sa shi a cikin ya san wancan zamanin da ya wuce ba, sai dai ya shiga sabon zamani. To kaman haka ne, to wannan zamani na uku fiqhu ya dan fara fadada sosai, saboda addinin musulunci daular musulunci ta ƙara yin fadi, kun gane ko? Da haka shine zamanin kananan sahabbai da manyan tabi'ai, kuma yana farawa ne daga lokacin da Muawiya ya samu shugabanci, kun gane ko? Shine shekara ta 41 kenan daga hijira, kun gane ko? A wanda suka fi shahara a wannan zamanin daga cikin wato malamai su ne akwai Abdullahi dan Abbas, domin ya zama yanzu su ne manyan sahabbai, dan manyan su rasu sun kyakkyaye sun bar su, irin su Abdullahi dan Umar daga cikin manyan tabi'ai, kuma wanda shine wanda ya kuma kowa shekaru ko kuma sani a cikin tabi'ai shine Sa'idu ibn al-Musayyab, wanda shi yayi rayuwa ne a cikin sahabbai gaba ɗaya rayuwarsa. Akwai Urwa dan Zubair, Urwa ibn Zubair kanin Abdullahi ibn Zubair, akwai Ubaidullah dan Abdullahi dan Mas'ud, dan haka zaka samu malamai a wannan zamanin duk ƴaƴan sahabbai ne, wannan Ubaidullah dan Abdullahi dan Mas'ud ne, shi kuma Urwa dan Zubair ibn al-Awwam, sai Salim dan Abdullahi dan Umar, sai Sulaiman ibn Yasar mahaifin shi sahabi ne, sai Al-Qasim jikan Abu Bakar ne radiyallahu anhu, ibn Muhammad ibn Abi Bakr, sai Nafi bawan Abdullahi dan Umar, sai Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidullah ibn Shihab az-Zuhri, shi ma tabi'i ne malamin Imam Malik, malamin Malik, kaga Malik baya zamanin tabi'ai kenan ko? Sai Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn, shi ne ake kira Abu Ja'far al-Baqir, wanda yan shi'a suke dogara fatawoyinsa a gare shi, babban malami ne a cikin zamanin nan, jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, shine jikan Husain. Sai Mujahid almajirin Abdullahi dan Abbas ibn Jabal, sai Ikrima shi ma almajirin Abdullahi dan Abbas ne, sai Afa shi ma almajirin Abdullahi dan Abbas ne, wannan ya nuna ma cewa Abdullahi dan Abbas zai ya zama kaman shine sauraro a wannan zamani, shine kaman babban malami. Sai Alqama almajirin Abdullahi dan Mas'ud ne, sai Ibrahim an-Nakhai shi ma almajirin Abdullahi dan Mas'ud ne, sai Hassan al-Basri, sai Muhammad ibn Sirin almajirin Anas dan Malik ne, sai Umar ibn Abdul Aziz, sai Tawus ibn Kaysan al-Yamani, wannan shi ma babban malami ne almajirin Aisha ne radiyallahu anha. To haka wannan sune zamani na uku. To kaga akwai matakai matakai da fiqh ya bi, me yasa ake cewa matakai? Saboda a zamanin su zaka samu matsaloli suna tasowa na addini, akan me suke dogara? Suna dogaro ne akan abin da ya gabata, littafin Allah, sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam, sannan ijma'i in an samu, sannan kuma ijtihadi. Ijtihadi shine mutum yayi bincike iyaka sanin sa wajen tabbatar da wani hukunci, kun gane ko? To wannan shine kusan za a ce farkon tubali da aka fara tafawa na fiqh a musulunci. Hakan an yi magana fiqh abu ne wanda yake mai faɗi sosai. To daga nan sai aka zo zamanin wato manya-manyan malamai magabata din nan sune wato daga Imam Malik Abu Hanifa da shi ake farawa dan shine farkon su ngani ko sai Imam Malik sai Imam Shafi'i sai Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Abu Hanifa wanda ake danganta mishi mazhabar Hanafiya ba wai babu wasu malamai bane a lokacin sai su akwai malamai amma Allah madaukakin sarki yakan jefa hikimar sa ga wanda yaso kuma yakan zabi wanda yaso ya fifita shi ko da akwai wanda ya fi shi ai suna da malamai to idan malaman su suke har suka yi fice wannan zabi ne na Allah dan haka farkon su shine Imam Abu Hanifa kuma cikakken sunan Abu Hanifa ba sunan shi bane alkunyar shi ne cikakken sunan shi shine Nu'man ibn Thabit ibn Suqi asalin shi ba Farisi ne kakansa kun gane ko amma an haife shi a garin Kufa cikin ƙasar Iraki kenan kun gane ko shekara ta 97 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shekara ta 80 shekara ta 80 ko kuma abin nan 79 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife shi kaga bai da shi sahabbai ba wanda ake cewa yayi zamani da shi a cikin sahabbai shi Abu Hanifa shine Anas amma ba sa hadu ba wasu suna cewa ya hadu da Anas har ya rawaito hadisi a wajen Anas dan Malik domin Anas yayi tsawon rayuwa yayi shekara kusan 120 an gane ko saboda haka Abu Hanifa yayi zamani da Anas amma bai hadu da shi ba wanda suke cewa ya rawaito hadisi daga Anas akwai hadisin da suke cewa ya rawaito shi daga Anas dan Malik shine talabul ilmi faridatun ala kulli muslim amma akwai abin da yake kore haka domin Anas ya rasu Abu Hanifa yana dan shekara 4 to yaushe har ya tafi dan shekara 4 ya tafi aikin haji yaje ya hadu da Anas abin nan duk da yake garin da Anas ya rasu shine Basra kusa da Kufa kun gane ko saboda haka tun dai zamani daya an haife shi a zamanin Anas an gane ko to wannan shine Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit rahimahullah asalin shi dan kasuwa ne ma'ana yaji yake siyarwa ba neman ilimi yake yi ba daga baya ya shiga harkar neman ilimi sai da ya shekara 18 yana neman ilimi inda ya shiga neman ilimi sai da ya shekara 18 ya ajiye komai sai neman ilimi amma kuma yana taba kasuwanci shi kuma mutum ne da Allah madaukakin sarki ya bashi kaifin basira da karfin tunani shi Abu Hanifa kun gane ko da haka Abu Hanifa yayi karatu a wajen irin su Hammad ibn Abi Sulaiman da su Ibrahim an-Naqi da sauransu kuma babban malami ne a zamanin shi Imam Shafi'i yana cewa duk wani mutum a wannan lokacin shi iyalin Abu Hanifa ne ma'ana gidan Abu Hanifa ne ana maganar fiqh wanda daga cikin magabata An-Nadhr ibn Shumayl yana cewa mutane suna kwance suna bacci Abu Hanifa shi ya farkar da su da sanin ilimin fiqh mutane ba su san fiqh ba sai da Abu Hanifa ya zo ma'ana shi ya tsawata fiqh wa ana nufin fa babu ilimi bane ma'ana shine ya zo zuwan shi sai ya zama ya wayar ma da mutane kai akan me ake nufi da fiqh an gane ko ta hanyar shi sai ya zama fiqh ya zama ya fadata sosai kamar yanzu alal misali ba wai wuce iyaka ba amma dai kyautata zato da wasu bayin Allah kamar misali kace malam guni Allah ya masa rahama tubalin sanin sunna kila ana iya mayarwa daga gare shi da sanin fara wayewan sanin me ake nufi ma da sunna ko a bayan shi kuma ka zo ka samu malam Jafar Allah ya masa rahama in kana magana ko sanin tafsirin Qur'ani ko abin nan sai a dinga dangana zuwa wani bai taba sanin ma akwai wani ci gaban musulunci ko sanin sunna baki da zai fara kaddin karatun irin su ko to kamar haka Abu Hanifa da mutane kamar suna bacci ne da yazo sai ya farkar da su suka san menene fiqh wanda daga cikin magabata yana cewa inda Abu Hanifa zai shigo cikin masallaci ya samu wato asalin ginshiki haka fila na masallaci na katako to inda zai yi jayayya da mutanen dan ya gamsar da su cewa wannan ginshikin ba na katako bane na zinare ne to sai ya gamsar da su saboda kaifin tunaninsa ma'ana Allah ya ba shi kaifin basira sosai shi Abu Hanifa kuma mutum ne wanda yake mai tsantseni ne gudun duniya da haka wannan shine Abu Hanifa ya rasu shekara ta 150 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka yayi kusan shekara 70 kenan zuwa 80 ko yayi shekara 70 zuwa 80 shekarar da Abu Hanifa ya rasu a shekarar aka aiki Imam Shafi shine wasu malamai suke cewa rana ta fadi rana ta fito ma'ana wani babban malami ya rasu wani ya tashi to Abu Hanifa wannan shine Abu Hanifa Abu Hanifa yana gina mazhabar shi ne akan abubuwa kaman haka farko yana dogaro ne da littafin Allah abin da yasa ce wannan zai mana amfani a cikin littafin da zamu shigo ke dan wani ya dauka cewa ana maganar malaman mazhaba da ra'ayin su ne suka rubuta a littafin su ko to Abu Hanifa farkon abin da yake fara dubawa din zai yi hukunci shine sai ya duba ina dalilin abin da yake so ya kafa hujja da shi a littafin Allah in gane ko na biyu sai ya koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na uku sai ya koma ya duba ijma'in malamai akan me suka tattaru na hudu sai ya koma maganganun sahabbai yana duba maganganun sahabbai shi yasa ya zo a rawaito daga Abu Hanifa Allah ya masa rahama yana cewa idan zance ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Allah wannan baja dole a dauka idan kuma fatawa ta kare akan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana fatawar shi ne wannan ma ba mu su akai idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi fatawa yace za mu duba mu ga wanda yafi kusa da abin da yake daidai ne sai mu dauka yace amma idan fatawa ta kare a wajen wani da wani ya ambaci wasu malamai na zamani shi ce in su ne suka yi fatawa yace to su mutane ne mu ma mutane ne da haka inda suka duba mu ma mu je mu duba ce in fatawa ta kare a wajen irin su annakhi da sauransu al-aswad yace waɗannan hum rijal wa nahnu rijal su mutane ne mu ma mutane ne da haka in aka zo aka ce ma wani wani yayi fatawa kana ganin kana da dan karfi da zurfi sai ka ce to ai fatawar shi ke ni ma ina da wacce zan duba amma kakka ce a ni ma zan je wajen malami an dauka a in kai zaka iya duba da haka yakan dauki maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biya sai ya je aiki da kiyasi dan duk babu abin da yake bukatan kafa hujja da shi anan na shida sai ya je istiqsar in gane ko ma'ana a duba wani ra'ayi mai kyau a yi aiki da shi na hudu na bakwai sai maganan aiki da dabara wajen tabbatar da hukunci to anan ne aka ja da Abu Hanifa malamai suka ce wannan ba dalili ba ne dabara a yi dabara wajen tabbatar da hukunci akwai matsaloli da yawa da Abu Hanifa ya saba ma malamai a abin nan a kan wannan to a wannan gaba kaga ta ƙarshe kaga ra'ayi ya fara shiga to shi yasa duk masa abin da ya zama dalili ne suka kafa hujja a kan wannan to ba a musu muwafaka a kai in gane ko to waɗannan abubuwan guda bakwai su ne Imamu Abu Hanifa yake dogaro da su wajen tabbatar da hukunci a irin ijtihadinsa in gane ko kuma har a yau babu mazhabar da ta kai ta Abu Hanifa shahara a duniya ba mazhabar da ta kai ta Abu Hanifa madiya a duniya me yasa saboda ita ce farkon mazhaba da aka samu sannan na biyu kasashen da suke riko da mazhabar Abu Hanifa yawan musulmansu ya fi yawan sauran kasashe in ka duba din yankin Asiya abin da ya kama daga India, Pakistan, Afghanistan ina duk mazhabar Abu Hanifa suke kaga ko ai sun fi yawa sannan kuma aka zo bugu da ƙari daular da take ci a wannan lokacin daular Abbasiya ma'ana duk sai suka raja akan aiki da mazhabar abin da Abu Hanifa ya kafa a kai sai zama duk kotuna ma da abin da ya faɗa a kansu ake hukunci to sai zama mazhabar ta yi shahara sosai kuma ya samu almajirai masu ƙarfi sosai almajiransa suna da ƙarfi sosai sun yaƙa mazhabar shi sosai kuma suna ta rubutu ma'ana suna rubuce-rubuce sai ya zama mazhabar tashi ta watsu ta je ko'ina da ina a manya-manyan almajiransa su hudu ne babban su shine Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim shine babban almajirin Abu Hanifa kuma babban malami ne a zamanin sa wanda aka haife shi shekara ta 113 bayan hijira kuma ya rasu shekara ta 182 shine yafi kowa wato sanin fikihin Abu Hanifa shi ake kira Abu Yusuf kuma alƙali ne yafi shekara 40 yana alƙalanci shine farkon mutumin da aka fara ce mishi alƙalin alƙalai saboda sanin hukuncin sa in ga jan ce qabil qudat shine Abu Yusuf ko a mazhabar Hanabiya in aka ce qalal qabi abinda ake nufi shine Abu Yusuf shine alƙali dan haka mutum ne wanda yake yana da kaifin basira sosai yana da wato kwarewa cikin ilimi ya kasance wannan khalifanci na daular Abbasiya har kusan suka yi nisa a ciki shine alƙali ba wani alƙali shine shugaba alƙali gaba daya to sai wanda yake bi masa shine Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani shi ma almajirin Abu Hanifa ne an aibe shi a ƙasar Iraki a ƙasar Sham wasi shekara ta 132 kuma ya yi rayuwa a cikin Kufa sannan ya koma Baghdad ya rasu shekara ta 187 sai dai shi wannan Muhammad ibn al-Hasan ana la'akari da cewa shine wanda ya yaɗa mazhabar Abu Hanifa domin ya shiga ya yi yawo a duniya almajirin Imamu Malik ma'ana bayan rasuwar Abu Hanifa sai ya koma karatu wajen Imamu Malik wannan dai ya nuna ma cewa ba su ba bambanci ba ruwansu da wani bambancin mazhaba da waye bali yana da ruwaya ta muwatta malik bas ruwaya shi ta fi kowace ma karfi shi dan hanabiya ne ya rawaito muwatta malik a wajen imamu malik gane ko dan karka cewa da dan kaza ne ni ba zan yi karatu a wajen shi ba ka san wasu haka suke a wani bangamsu da sunan ba zan yi karatu a wajen shi ba la muhammad ibn al-hasan ya je ya zauna a gaban imamu malik ya yi karatu karatu mai tsayi sosai da haka babban malami ne yana da littattafai masu yawa duk cikin malaman hanafiya ba mai littattafansa yana da littattafai da yawa sosai to na ukunsa shine ake kiran shi Zufar ibn al-Huzayl an aife shekara ta 110 kuma ya rasu shekara ta 158 shi ma malami ne daga cikin malaman wato mazhabar Abu Hanifa sai al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i mutumin Kufa ne an aife shi shekara ta 204 gane ko a ya rasu shekara ta 204 to waɗannan su ne manya-manyan malamai a cikin mazhaba ta Abu Hanifa akwai wasu malamai banda waɗannan akwai kuma littattafai da yawa da suka shafi wannan mazhaba ta Abu Hanifa wanda yake so ya karanta wannan karatun namu zai iya kaiwa zuwa wani sati dan za mu bi shi yadda ya kamata duka waɗannan sauran malaman za mu bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah a maganganun malaman hanafiya in kana karanta su idan aka ce ma al-imam in aka ce qala al-imam abinda ake nufi shine Abu Hanifa shine al-imam a mazhaba ma'ana shine jagora in aka ce hadha ra'yu shaykhan ana nufin Abu Yusuf da Muhammad ibn al-Hasan su ne manya-manyan malamai na mazhaba gane ko su ake kira kuma a in an ce a shaykhan Abu Hanifa da Abu Yusuf an ce a sahiban Abu Yusuf da Muhammad ibn al-Hasan ma'ana wannan zai nuna ma hanyoyin da zaka bi wajen rinjayar da cewa wace fatawar su ce tafi karfi gane ko idan aka yi sabani gaba daya aka ce al-qawlu ma qala al-imam ana nufin fatawa ita ce fatawar Abu Hanifa ko da wasu sun yi fatawa bayan sa fatawar shi ita ce abun dogaro gane ko saboda haka wannan shine a takaice abin da ya shafi wato mazhaba ta Abu Hanifa sai wanda yake bin shi a mataki shine Imamu Malik haka shi yasa cikin ladabi na malamai idan ana kirga su ana fara kirgawa ne daga na farko shine Abu Hanifa wannan kowa ya yarda cewa shine farko an gane ko daga shi sai Imamu Malik Imamu Dalil Hijira wanda mazhabar shi ce ta fi shahara a wannan yankin da muke ciki sunan shi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir gane ko Abu Abdullah an aife shi shekara ta 93 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga in mun tsaya akan cewa Abu Hanifa an aife shekara ta 80 tsakanin su shekara 13 kenan. Ko? Amma Imam Malik yana kasa da Abu Hanifa da shekara 13. Amma Imam Malik Allah ya masa rahama, wato Allah ya masa wata baiwa ta cewa cikin karancin shekaru Allah ya wato raya shi, ma'ana ya samu ilimi a karancin shekarunsa. Domin ya fara ba da fatawa a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 18. Aga wasu a nan gida sun fi shi shekaru. Yana ɗan shekara 18 ya fara fatawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ɗaukaka ce. Kuma yake cewa wallahi ban fara fatawa ba sai da manya-manyan malaman Madina sun fi 40 suka ban shaida cewa na cancanci na yi fatawa. To wannan shi ne Imam Malik ɗan Anas. Kaga shi ma ba tabi'i ba ne. Ko? A Imam Malik ya yi rayuwarsa gaba ɗaya ne a cikin garin Madina. Bai taɓa zuwa wani waje ba. In ya fita daga Madina ya tafi Makka ne. Ya ce shi kuma yana koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai fita daga Madina zuwa Makka baya barin Madina. Don haka duka ya yi rayuwarshi ne a cikin garin Madina. Kun gane ko? Kuma ya nemi iliminsa ne a wajen malaman Madina ya lazimce su. Daga cikin manya-manyan malamansa akwai Abdulrahman ibn Hurmuz, akwai Nafi wanda shine bawan Abdullahi dan Umar, kuma shine sanadin da Imam al-Bukhari a cikin littafin Sahihul Bukhari yake kira As-Silsilatul Zahabiyya, ma'ana sanadi wanda yake na zinari. In an ce ma Nafi am Malik an ibn Umar, in aka kawo ma hadisi da wannan sanadin, to hadisi ne ya kai kololuwan daraja. An rawaito hadisi daga Imam Malik, shi kuma ya rawaito daga Nafi kuma ya rawaito daga Abdullahi dan Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga mataki hudu tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko uku ko shine na hudun. To wannan in ana rawaito hadisi, wannan yana cikin a'alil isnad, yana daga cikin hadisai mafi karfi a ce ma Malik an-Nafi an ibn Umar. Dan haka Nafi'u malamin Imam Malik ne. Sai kuma Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, shi ma Zuhri malamin Imam Malik ne. Zuhri tabi'i ne, babban malamin Imam Malik, wanda ya fi shahara da karatu a wajensa shi ne Rabi'a ibn Abdurrahman, wanda ake kiran shi Rabi'a Turra'i, babban malami ne. Da haka Imam Malik ya lazimce shi sosai, kuma ya yi karatu a wajensa. Shi ne babban malami a Madina a wannan lokacin kafin tasowar Imam Malik. Shi ake kira Rabi'atu Ar-Ra'i. Imam Malik babban malami ne kamar yadda ya gabata, bal ana mishi laƙabi da cewa Imam Darin Hijira. Shi ne wato shugaba malamin wato gidan Hijira, ma'ana shi ne malamin Madina gaba ɗaya, babu wani malami da ya yi fice kamansa. Shi Imam Malik ɗan Anas. Imam Shafi'i almajirin Imam Malik ne yana cewa idan aka ambaci malamai to Imam Malik shine tauraron su gaba daya. Kuma yace wallahi ba wani mutum da yake da wani ni'ima da ya mun fice da Imam Malik. Haka Imam Malik babban malami ne a zamanin sa. Abdurrahman ibn Mahdi yana cewa manya-manyan malamai a zamanin su su hudu ne. Yace in kana maganan malamai a zamanin su a wannan lokacin malamai hudu ne. Akwai Sufyan ats-Tsauri, shine wato shugaban malamai a kasar Kufa. Sai Imam Malik a yankin kasar Larabawa gaba ɗaya Hijaz, babu kaman Imam Malik. Sai Imam al-Auza'i a kasar Sham, in an ce Sham shine Syria, Lebanon da Jordan da Palestine. Sai Hammad ibn Zaid a Basra. Dukkanin malamai sun tattaru a kan cewa Imam Malik ya rasu shekara ta 179 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To za mu dakata nan insha Allah, darasi na gaba za mu ɗauka a kan wani hanyoyi Imam Malik yake gina mazhabarshi. Kun gane ko? Waɗannan darussan suna da muhimmanci ƙwarai da gaske, musamman sun shafi yanayin inda muke ciki a zaune. Da wani zai ce ma shi malikiya, malikiya yake, amma bai san me ake nufi da malikiya ba. Ngani ko? Malikiya ne fi ma za fi a kasuwa ne ko a baki ne ko a ina ne na ta gida. Ngani ko? Saboda haka yana da kyau mu dinga karanta rayuwar irin waɗannan, mu san ina ne madogaro su. Ngani ko? Mu san cewa idan aka ce wannan ra'ayi kaza ne ko kuma mazhaba kaza ne, ya za ka yi riko da wannan abu? kin gane ko kuma ya zaka yi ka ba mutane uzuri su waɗannan malaman wanda shine abin da Ibn Taymiyya ya dauke mana wannan nauyin ma'ana ya neman musu mafita dan wani zai zo ya ce da Malik da Shafi ai ra'ayin su suke fada ni ba ruwana da ra'ayin su ko kuma Abu Hanifa ra'ayin shi yake fada ba ruwana da abin da ya fada to kaji dai abin da yake dogaro akai wajen fitar da hukunci littafin Allah sunna wannan dukkan su sun yi sun hadu akan wannan al-kitab as-sunna al-ijma dukkan su sun yadda da kan wannan abubuwa da haka sabani yana zuwa wasu abubuwa ne da mu na fata Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.